imagination. It's just a little bright idea of mine. I'm going to write a rhyming composition and then leave you to add the ending line. I'll sing the whole thing first in case of doubt. The second time I leave the last line out. There was a young lady of feeling who walked upside down on the ceiling. She fell on her neck and she shouted, "By heck, it's a very peculiar feeling." Having a sleep in the gutter, the heat from the sun burnt him up like a bun. La di da 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 da.
That was a cute little rhyme. Sing us another one.
There was a young lady of kitchen who was scratching her nose in the kitchen. Her mother said, "Rose, that's I suppose." La 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 la.
I know a jolly little one, one young fellow named Skinner, who once took a most delightful girl out to dinner. At a quarter to nine, they had sat down to dine. La di da di da di da 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 da